This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe cikin shirin na asubahin yau Alhamis 6 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, sojojin Isra'ila sun kai hari a tsakiyar Gaza ta sama, inda suka auna wasu yankuna biyu. Rundunar sojojin Ukraine ta ba da rahoton cewa ta lalata jirage marasa matuki 22 na Rasha a wani hari da ta kai mata cikin dare. A Amurka, 'yan majalisar jam'iyyar Republican sun caccaki umarnin zartarwa na Biden kan sanya sabbin takunkumai akan masu neman mafaka.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji a ƙarshe dai kwamitin majalisar dokokin jihar Kaduna, wanda ta nada domin ya binciki tsohon gwamnatin Nasiru Ahmed El-Rufai, ya mika rahoton shi, inda ya zargi tsohon gwamnan Nasiru El-Rufai da almandahanar kuɗi zunzurutunsu har sama da naira biliyan 423 cikin shekaru takwas.
Gwamna yana ciki, an mention sunan shi, gwamna zai zo shi ma ya bayani abin da ya sani da jike duk abin da aka yi shi ne supervisor.
Muna kuma tafa da hirar da ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris Malagi, inda ya karyata raɗaɗin da aka riƙa yi cewa ƙasar na shirin ba da hurumin girke sojojin waje a ƙasar.
Gwamnatin Najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a kafa ta a Najeriya, domin kowane dalili babu wannan magana.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana, Alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu, inda a yau shirin ya duba irin tasirin yajin aikin da ƙungiyar ƙwadugo ta shiga a Najeriya ga rayuwar iyalai, duk da dai an janye yajin aikin. To amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Sojojin Isra'ila sun kai hari a tsakiyar Gaza ta sama, yayin da suka sanar da fara ayyukan kai farmaki kan inda aka auna a yankuna biyu a ranar Laraba. Sojojin sun ce sun kai hari kan wuraren 'yan ta'adda da suka hada da sansanonin soji, wuraren ajiyar makamai da gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a sassan Dair al-Bala da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Buruj. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ta ruwan bama-bamai a cikin dare a yankin. Aƙalla mutane 70 ne suka mutu, sannan wasu 300 suka jikkata. Aka kuma tura su asibitin Al-Aqsa tun a ranar Talata, biyo bayan har-haren da Isra'ila ta kai a tsakiyar Gaza, a cewar ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders. Jamus ta samu gargaɗi daga shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ta bi sahun Amurka a makon da ya wuce, tare da baiwa Ukraine izinin kai hari a kan Rasha a yankin Kharkiv na Ukraine da ke kan iyaka ta hanyar amfani da makamai masu cin dogon zango da Jamus ta bata. Tankunan Jamus da suka isa Ukraine a matsayin jigilar kayayyaki a Ukraine sun ba wa mutane da yawa mamaki a Rasha, a cewar Putin, wanda ya ce lokacin da tankunan Jamus suka fara bayyana a cikin ƙasar Ukraine, tuni ya haifar da damuwa a Rasha saboda dangantakar Jamus a cikin al'ummar Rasha ta kasance a koyaushe tana da kyau sosai. Putin ya ce yanzu idan suka yi amfani da makami mai linzami suka kai hari akan yankin Rasha, zai lalata dangantakar Rasha da Jamus gaba ɗaya. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuki 22, inda jami'ai a yankin Mykolaiv na ƙasar Ukraine suka bayar da rahoton lalacewar gidaje. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun dokokin Amurka akan umarnin zartarwa na shugaba Joe Biden na sanya sabbin takunkumai kan masu neman mafaka akan iyakokin Amurka. Wakiliyar BOA a majalisar dokokin Amurka Catherine Gibson ta rawaito cewa mahawara akan batun tsaron kan iyaka ya kasance abu mai tsauri gabanin babban zaɓe da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Umarnin zartarwa na shugaba Joe Biden ya fara aiki nan take lokacin da ya sanya hannu a ranar Talata. ya dakatar da duk tsarin neman mafaka ga baki daya da ba su da takarda da zarar sun isa kan iyaka da suka kai matsakaicin mutane 2,500 a kowace rana. Colin Puz Kabana mai sharhi ce a cibiyar manufofin hijira.
What this does is it is an attempt to limit crossings irregularly.
Tace abinda wannan ke nufi shine wani yunkuri ne na takaita ketaruwa ba bisa ka'ida ba tsakanin tashoshin shiga da kuma karfafa mutane su yi amfani da wasu halattattun hanyoyi da ake da su a halin yanzu.
An jima kaɗan Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya jihar Kaduna Najeriya inda wakilinmu da ke can Isa Lawal Ikara ya shaida mana yadda kwamitin majalisar dokokin jihar da ya binciki tsohuwar gwamnatin Nasiru El-Rufa'i da ta shuɗe ya miƙa rahoton shi inda a ciki ya zargi tsohon gwamnan da almundan hana zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 423 cikin shekaru 8 da ya shafe yana jan akalar jihar. Daga Kaduna ga Isa Lawal da cikakken rahoto.
The total amount of money siphoned by the Kaduna state government from 29 May 2015 and 29 May 2023 was 423 billion.
Shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Liman kenan ke cewa jumlar kuɗin da majalisar ke zargin tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Nasiru Ahmad El-Rufa'i ta karkatar daga ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2015 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023 da ta ƙarƙare mulki sun haura naira miliyan 423. Saboda haka ma majalisar ta bada shawarar iza ƙayar dukkanin an tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna da ake zargi zuwa gaban hukumomin da suka dace domin ɗaukar mataki.
They refer to appropriate law enforcement agents for in-depth investigation in their roles in the award and poor execution of contract during their tenure.
Dan majalisar dokokin jihar Kaduna da ya fara kai kudurin binciken tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna Honorable Yusuf Mugu ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan miƙa rahoton wannan kwamiti cewa shi kanshi tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmad El-Rufa'i yana cikin waɗanda za su gurfana a gaban hukuma.
Gwamna yana ciki, an mention sunan shi, gwamna zai zo shi ma ya bayani abin da ya sani da shi duk abin da aka yi shi ne supervisor, shi ne wanda ya lura da komai a matsayin shi na shugaba gaba daya na wannan jihar. Dole ne wasu abubuwa ko she ba da directive ko kuma shi ya ce ai so za a sa ido yanzu idan dama mu aka samu mu ido a gan mai zamu fitar da shi to mun fitar da abin da muka gane.
Sai dai kuma masana harkokin shari'in su barista Muhammad Ibrahim Zaria na ganin akwai kurakure cikin rahoton wannan committee.
Akwai inda suka ce ma wai Kaduna state government wato ita gwamnatin jiha ta yanzu kar su ci gaba da biyan duk wani yarjejeniya da aka yi na karɓo ba shi kaga wannan ba daidai bane wannan ya saba ma tsarin doka ya saba ma tsarin harkokin tafiyar da gwamnati wannan illa ce ga ita kanta wannan gwamnati domin ne bayan da za a ita ma ta iya bugan kirji ta ce za ta je ta karɓo wani bashi ga wata cibiyoyin kuɗaɗe na ƙasa ko na duniya ko ta banki ma a ƙasan gaba ɗaya. Amma ya aka kashe kuɗin ya aka bai aka yi da kuɗin ya aka kashe kuɗin wannan shine kuma abin da rage ku bincika akai ku tsaya akai.
Ita kuwa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna cewa take dama ta dade tana gaya wa al'ummar jihar Kaduna kurakuran da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta yi wa al'umma musamman dai a bangaren basussuka. Amma wasu suka dinga kare tsohuwar gwamnatin ciki har da gwamna mai ci Malam Obasani a lokacin yana neman kujerar gwamna. Haka dai sakataren jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Aliyu Sono ya shaida wa muryar Amurka.
To abinda ya muku jin daɗi ita gaskiya dama haka take ko an ƙi ta za a dawo mata. Mai girma gwamna da kanshi Malam Obasani ya mance cewa mugunta fi tsarin fako ne in ji Bahaushe. Lokacin da ake ta ciwo bashin nan ko za a ciwo bashin nan shi suka goya mu baya a kanshi ma har an kori wasu sanatoci sai dai ba girin-girin ba taimai majalisa ta gama aikinta. Inda gaske ne mai girma gwamna Malam Obasani yake yi to ya sa a kamo Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i ko kuma ya ki wannan rahoto kacokan ya mika ma EFCC da ICPC da sauran jami'an tsaro wanda za su bincike.
Daga ganin rahoton wannan bincike dai tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i ya yi fatali da shi ta bakin mai magana da yawun shi Mr. Muyiwa Adekeye wanda ya ce rahoton binciken majalisar dokokin jihar Kaduna bai zo hannunsu ba tukuna. Amma dai ya ce da alamu rahoton na cike da bankaura don ba a yi la'akari da bayanan tsaffin jami'an gwamnatin El-Rufa'i da suka bayyana a gaban kwamitin binciken ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna
a Najeriya.
To madalla an gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto, yanzu kuma ga Muhammad ya shigo da cigaban labaran duniya.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da shari'ar katse London a zaben jihar Georgia da ake wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da wasu, yayin da take nazari kan hukuncin da alkalin ƙaramar kotu ya yanke na barin lauyar gundumar Fulton Fani Willis da ci gaba da kasancewa a shari'ar. Jiya Laraba, kotun ɗaukaka ƙarar ta Georgia ta ba da umarni da zai hana alkalin gundumar Fulton Scott McPhee daga ci gaba da gabatar da ƙudurorin yayin da ake sauraron ƙarar, duk da cewa da wuya a yi shari'ar gabanin babban zaben watan Nuwamba, lokacin da ake sa ran Trump zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Wannan ya ƙara tabbatar da hakan. Daga ƙarshe, wani babban jami'in Taliban a Afghanistan wanda Amurka ke neman ruwa a jallo kan ayyukan ta'addanci ya kammala wata ziyara da ba kasafai ba zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ya gana da shugabannin ƙasar da ke karɓar baƙuncinsa, kamar yadda wani jami'in Afghanistan ya faɗa a ranar Laraba. Ministan harkokin cikin gida Sirajuddin Haqqani ya yi balaguro zuwa ƙasashen waje a karon farko tun bayan da ƙungiyar Taliban ta karɓe ikon ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a kudancin Asiya kusan shekaru uku da suka wuce. Lada domin tabbatar da adalci, wani shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na yaƙi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa, ya yi tayin dala miliyan 10 ga bayanan da za su kai ga kama Haqqani. Shugaban UAE Sheikh Mohammed bin Yazid Al-Nahyan ne ya tarbi Haqqani a Abu Dhabi, babban birnin ƙasa, a ranar Talata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya, wannan kara a babban birnin kasar Abuja, inda wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta samu tattaunawa da ministan yaɗa labaran kasar Muhammad Idris Malagi, inda ya yi magana akan abubuwa da dama da suka shafi kasar, musamman ma batutuwan da suka shafi tsaro. Ya ma fara ne da ƙarya raɗe-raɗen da aka riƙa yi cewa kasar na shirin bayar da damar girke sojojin waje a cikin kasar, kamar dai yadda za ku ji.
Maganar sansanin sojoji da za a kafa ba gaskiya bane, duk da dai cewa akwai waɗanda muna ganin kima sosai wani cikin wanda suka yi wannan bayani, kuma sun ce sun dade suna ta nazari da bincike akan al'amuran da suka shafi irin wannan abubuwa. To amma mun ce in akwai irin wannan nazari ko irin bincike sai a gaya mana, amma maganar gaskiya shine gwamnatin Najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a kafa ta a Najeriya, domin kowane dalili babu wannan magana. Amma kamar da nayi magana, shi harka na tsaro ba ƙasar da za ta iya bugun kirji ta ce ita kaɗai kawai za ta ɗauki harkar tsaro, ita kaɗai kawai ta riƙa yin abinta. Akwai tuntuɓa da ake yi, akwai maganganu da ake da shawarwari da kuma neman taimako da aka yi da ƙasashen duniya gaba ɗaya. To dama Najeriya tana ciki, kuma Najeriya ba ta taɓa cewa ita ba ta neman taimako irin wannan ba. Mun sha faɗi cewa Najeriya tana neman haɗin gwiwa da haɗin kan sauran ƙasashe domin a kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke ƙasar nan. To a gaskiyan al'amari shi ne, shi wannan maganar cyber security, tsaron internet da ake magana ce wadda ba yau aka fara ta ba. Mutane da yawa ƴan Najeriya ba san ma cewa ai wannan abu ba ma wannan gwamnati bane ta kawo shi, dama abun yana nan. Har ya je majalisa, har majalisa ta zauna ta yi muhawara da mutane, ta karɓi shawarwari, aka sa har dokan ma an ta mata gyare-gyare fiye da shekaru dai da dama haka baya. Ba sabon abu bane, yanzu dai ne aka ɗauki aniyar cewa lalle a jaddada shi. Sai kuma aka ci karo da wato sabanin ra'ayoyi da ƴan Najeriya, kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu dama shugaba ne mai son ya saurari maganganun mutane. Duk wani abin da aka dauko idan aka ce ya kamata a tsaya a duba, to yakan dakata ya zo ya duba. Wannan ma abin da ya faru kenan, ya ce a dakatar da wannan magana. Shi yasa da bayanin da nayi cewa an dakatar da shi wani lokaci, ba a sa lokaci ba, an dakata ne domin a ƙara nazari shin wannan abu ya kamata a ci gaba. Idan za a ci gaba yaushe, akwai gyaran da ya kamata a yi ma dokar, idan akwai wani irin gyara ya kamata a yi, akwai misali mutane da ya kamata a tuntuɓa saboda a ƙara ma dokan garan bawul, ko kuma me ya kamata a yi. Duk wannan shawarwari ne aka ajiye aka ce to ya kamata a tsaya a yi wannan nan kafin a cigaba da wannan doka. Babu rana da za a ce wai gobe ne za a fara ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya, sai an kai ga matsaya akan duka sabbin sharori da aka samu akan dokar ita kanta. Ko za a cigaba da ita ma ko ko a'a za a ma dakatar da ita ne na dindindin, a'a me za a yi, to nan gaba duka za a sani. Amma a yanzu dokar da ma tana nan, amma an dakatar da aiwatarwa, sai an sake dawowa an sake nazari an ga me yayi wa dokar, menene matsalolin da za a fuskanta, sannan a dawo a ma'in Najeriya bayani. A wannan abu an fara shi ne tun lokacin wancan mulki da ya shuɗe bara, an zo an ce a daina an san kuɗaɗe, har wasu gwamnoni da wasu manyan mutane suka je kotu muka dai kawo yanzu. To da gwamnati ta zo ta ce to wata wannan doka gaskiya an dakatar da ita, magana cewa za a sake dawowa da dokar nan a Disamba, gaskiya ban san da wannan magana ba, babu ita. In ma akwai ta ni dai ban bata zo gare ni ba, kuma inda akwai ta na tabbatar da za ta zo gare ni. A dumurin iri ne na mutane kawai ke ta kawo wannan saboda a samu rudani, a yanzu babu wannan magana.
Ministan yaɗa labaran Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris a tattaunawar shi da Halima Abdulra'uf. Sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin ci gaban tattaunawar. Kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tauka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Kare wannan yanci na ma'aikata da bukatunsu wani irin tsari ne kamar na mage da bera. In ka dau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago, sai ka ga cewar mai sai da albasa ma dan kwadago ne, mai tattasai dan kwadago ne, gyartai dan kwadago ne.
Gaskiya kusan za a ce mu dai a bangaren mu na mata mun kwashi kashi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta ki kwana guda da fara yajin aikin gama gari da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba ministan kudi wa'adin sa'o'i 48 ya fitar da tsarin biyan albashi. Duk da yake ba wannan ne karan farko da kungiyar kwadugo ta shiga yajin aiki ko janyewa cikin kwanaki kalilan ba. Wannan yajin aikin ya dauki hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Ta haka shirin domin iyali ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Muna tare da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya, kuma ya yi gwagwarmaya a matakai daban-daban, sun yi aiki da kungiyar ta NLC da TUC a zamaninsu. Muna tare kuma da Comrade amma yanzu Malami Hashu Aibu Ungwagwane, zai wakilci magidanta ne na Najeriya a wannan zaure a yau, kan yadda suke fafutukar yadda ake samar wa iyalai abun kaiwa bakin salati, in ji Hausawa. Sannan muna tare da lauyan nan Amina Umar Hussein, wadda ita uwar gida ce, kuma yanayin aikinta ya sa takan yi mu'amalanci yadda rayuwar magidanta take da kuma iyali ta ƙarƙashin ƙungiyar ta lauyoyi mata ta Najeriya. Kamar zan fara da kai, me yasa ne kungiyar kwadago take tafiya yajin aiki, al'amura su gurgunce, rayuwar 'yan ƙasa ta shiga wani garari, amma kuma a hakan ana cewa shi ɗan ƙasa ɗin ake nemo 'yanci?
Su kungiyar kwadago duk inda suke dama buƙatun ma'aikata suke karewa. Wannan karɓar ko ku kare wannan 'yanci na ma'aikata da buƙatunsu, dole wani irin tsari ne kamar na mage da ɓera. Gwamnati kullum so take ta shaƙe wuyan ma'aikata, shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa. To wannan shi ne makasudin rikici, kuma kullum gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka, particularly irin wannan na neman yancin dadin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi.
Yanzu kana maganan ma'aikata, amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta yan kasar ma neman musu haƙƙi.
Ai ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa. Idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a, ma'aikaci fa ba shi da ko kobo a bankinsa. In ka ba shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa, dama ya ci ba shi, ya ba mai ruwa, ya ba mai sabulu, ya ba mai mangyada, haka kudin ma'aikaci yake.
Don haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi.
Ai ta shafi kowa. Shi yasa sai ka ji waɗansu waɗanda aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci su nawa ne a Najeriya. Gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su.
Malami Hayashu Aibu Ngogo, gashi comrade na cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne, amma abin da yasa ku ƴan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi. Irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunan ku ake yi, wani irin tasiri suke musamman mu ɗauki wanda aka yi baya bayan nan dai tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattaunawa na tsawon kwanaki biyar kana daga bisani, kuma in an cimma matsaya shikenan, ko ba a cimma matsaya ba watakila za a dora ne daga inda aka tsaya. Wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ma'aikata ɗin ba misali?
In ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadugu sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan kwadugu ne, mai tattasai ɗan kwadugu ne, gyartai ɗan kwadugu ne. So kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko iya aikatar da wani abu ɗan kwadugu ne. Saboda haka in ka ɗauka a taƙaicen taƙaicewa kusan duk mutanen ƙasar ne ƴan kwadugu ne. Saboda haka suna da ruwa da tsaki akan abin da shafi harkar kwadugu. So wannan cewar ƴan kwadugu su kaɗai ni ban taɓa yarda da wannan ba, daman wannan zancen cewar ƴan kwadugu su kaɗan ne. Wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke cewar abin nan, kuma da kuma maganganu saboda abin da ake kira deficiency in governance da su shugabanni suke amfani da ita domin su sa guba a cikin zukatan al'umma. Sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu ƴan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu. Na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadugu mai ake kira organized labor da kuma su kansu a sauran al'umma da suke tunanin cewa ba albashi ake ba su ba. Amma sau tari da duk canje-canjen da aka yi a duniya, duk canjin da aka yi a duniya, duk juyin juyin halin da aka yi a duniya, ƴan kwadugu ne suka haifar da shi. Suka samar da canji. In ka ga ƙasa ta samu canji daga kwadugu, daga ƙungiyoyin kwadugu waɗanda suka yarda da cewa za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'ummar.
To amma wani tasiri misali idan za mu tafi kai tsaye yajin aikin ƴan kwadugu na NLC da GVC ya yi misali ga rayuwar iyalai kai tsaye musamman tunda dama abin ya zo a wata gaba da su ƴan ƙasa ɗin dama sun gaji da tsadar rayuwa, matsaloli ko ta ko'ina.
Watan kamar da nake faɗa ma ne, miwa ne Najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda miwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma abubuwa matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasa na wanda ke dabebe ko wani irin tsari neto. Domin ya kamata a ce yajajen aikin nan da aka yi an ga tasirinsa wajen cigaban wasu abubuwa a ƙasar nan da yake nan. Na biyu, ita kanta ƙungiyar kwadugo ba ta yin wasu abubuwa lokacin da ya dace a yi su da kuma akan abubuwan da ya dace a yi su. Wannan shine kawai yake jawo matsala. Sannan lokacin da suka yi ba sa tsayawa tsayin daka mutukar gaske su tabbatar da cewa abubuwan nan da aka taho da su sai an kai ga gaci kanin za a tsaya. Misali sai an kai ga magariyar tikewa da an zo dan kankanin wani abu, yanzu kamar wannan shiri tun da aka yi na janye wannan yajin aikin.
Shi janyewa ce ya zama shiri ta ko kuma shi kansa shiga ma yajin aikin?
Ai shiga yajin aikin daidai ne, janyewa ce shiri ta. Saboda
da yasa zama shiri ta?
To me amfanin yinsa in sun tabbatar da cewa za su janye saboda ai negotiation? Me yasa suka janye? Me yasa suka janye? Ai tun farko an National Assembly ta kira su, wannan ta kira su ta ce a zo a zauna a janye a kalli kaza 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 kaza, suka ce a'a sai sun yajin aiki. To me amfanin yajin aikin da aka fara? Saboda yajin aikin nan ya fara tasiri. Tasiri in the sense that NLC da TUC ne suka fara shi. Kashe gari ASU suke join din su. Tafiya kungiyoyi sun fara join din su da an je ba ma maganar albashi za a yi ma, ba ma maganar kudin lantarki za a yi ba. Maganin ita kanta tsadar rayuwar da kuma ƙasar da suke ci. Cancan da an ci gaba, wallahi sai ya haifar da wannan. Ba a taɓa yin yajin aiki a ƙasar nan da aka ci yau tun da suka fara a ɗan wannan period ɗin wannan shekarun. Ba a taɓa lokacin da aka ce an soke da National Grid ba. Amma wannan karan
ba na ɗaya sama da lantarki.
Lantarki sai da ya zama ba wuta a ƙasar nan. Kuma da an ci gaba abubuwa da yawan gaske za su fara.
To, comrade, kafin ka kama, tunda muna magana tasiri ne, ciwo ne akan ciwo. Su mata dama su ne yawanci abin yake koma kansu. Duk abin da ya faru ya faru, ko da za ka ga ya shafe su ko kai tsaye. Ta fuskar sarrafa abincin da za a kawo ko wani mai kama da haka ko kuma ma akan ƴaƴansu da sauransu. Barista Amina, wai wannan yajin aikin musamman wannan da ma watakila wanda suka gabace shi, wani irin tasiri yake a gidan iyali?
Gaskiya kusan za a ce mu dai a ɓangarenmu na mata mun kwashi kashi, domin ana kukan targaɗe ne karaya ta zo. So mun ka san idan aka je aka dawo. Duk ni dai ka a ce na yi san kai wahala a kanmu mata take, domin mu ake bari a gida da yara. Ya isa bai isa ba, yaran nan sai sun ci, sai sun sha, sai sun kwanta, sai an musu wanki. To irin waɗannan abubuwan a cikin gidan iyali shi ne abin da yake hana mace sukuni. Sai aka wayi gari aka ce an tafi yajin aiki.
Kash, barista ta kwaso bayani kan tasirin yajin aikin tsakanin iyali, sai dai lokaci ya yi halin nasa. Sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a cikin wannan makon. Muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade Ibrahim Mahmud, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugu, da kuma uwar gida kuma yar fafatuka barista Amina Umar, da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu maza bayin muke.
To madalla ma sauraron mu, da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kai hari a tsakiyar Gaza ta sama, yayin da suka sanar da fara ayyukan kai farmaki kan inda aka auna a yankuna biyu a ranar Laraba. Sojojin sun ce sun kai hari kan wuraren 'yan ta'adda da suka hada da sansanin soji, wuraren ajiyar makamai da gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a sassan Dair al-Bala da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Buruj. Jamus ta samu gargaɗi daga shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ta bi sahun Amurka a makon da ya wuce, tare da baiwa Ukraine izinin kai hari a kan Rasha a yankin Kharkiv na Ukraine da ke kan iyaka, ta hanyar amfani da makamai masu cin dogon zango da Jamus ta bata. Tankunan Jamus da suka isa Ukraine a matsayin jigilar kayayyaki a Ukraine sun bawa mutane da yawa mamaki a Rasha, a cewar Putin, wanda ya ce lokacin da tankunan Jamus suka fara bayyana a cikin ƙasar Ukraine tuni ya haifar da damuwa a Rasha, saboda dangantakar Jamus a cikin al'ummar Rasha ta kasance a koyaushe tana da kyau sosai. An samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun dokokin Amurka a kan umarnin zartarwa na shugaba Joe Biden na sanya sabbin takunkumai kan masu neman mafaka a kan iyakokin Amurka. Wakiliyar BOA a Majalisar Dokokin Amurka Catherine Gibson ta rawaito cewa mahawara a kan batun tsaron kan iyaka ya kasance abu mai tsauri gabanin babban zaben da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da shari'ar katsalandan a zaben jihar Georgia da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da wasu, yayin da take nazari kan hukuncin da alkalin ƙaramar kotu ya yanke na barin lauyar gundumar Fulton Fani Willis ta ci gaba da kasancewa a shari'ar.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai dai kafin mai sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Abubakar Kabir Muhammad MNI da Alhaji Kabir Abubakar da Manjo Aminu Abdulrahman Sandamu na Rundunar Sojin Najeriya, bisa rasuwar mahaifi kuma dan uwansu Alhaji Abdulrahman Abubakar Sandamu a ƙaramar hukumar Sandamu da ke jihar Katsina a Najeriya, wanda ya rasu a makon jiya a garin Daura da fatan Allah ya gafarta masa. Yanzu kuma madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu wato Mr. Charles da wanda ya bada umarni Dadi Balawe, Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima.